mana shaye shaye na ajiye kayan maye yanzu sai dai bunyi yayi ba mu gayan kawaye ba mu gayan abokanai komai nake ina sane gidani ne ke ce ba ne saboda nayi hankali a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba ne fari ne ki ba ni madana ta ba yanzu na bai bai bi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan ma daina shaye shaye ya kayan maye mun daina shaye shaye mun ajiye kayan maye
to menene ne ba shaye shaye ma abinda yakan iya saka zaki mama wallahi in baka fara ba kar ka soma in kuma har ka leko ne ma saka koma wallahi ba na so ne kai na dama ko kuma ka tsinci kanka komar hukuma sai shirye walima so a cika nima da na riga da na yi ɗancin ma
a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma
yanzu ba gani ba ne fari ne ki ba ni madana ta ba yanzu na bari bai bi ba
ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan ma Shaye shaye mu ajiye kayan maye mu daina shaye shaye mu ajiye kayan maye mu daina shaye shaye mu ajiye kayan maye